اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبقنا صلى الله عليه وسلم وعلى هادي الى صراطك المستقيم علي قدر جل عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 27 قوتن ذي الحجة هجرة منزل الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya zo daidai da 3 ga watan 7 a miladiya 2024 insha Allah za mu ci gaba cikin karatun Hamziya inda za mu tashi inda yake ta manna fadlan alaha wadina izka nalahu qabla zaka fihim riba'u wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manna yayi baiwa wato yayi ni'ima yayi baiwa fadlan wato na fadla ala hawazin akan kabilan hawazin izkana lahu qabla zaka fihim riba'u domin riba'u shayarwa kana lahu ya kasance gare shi a fihim a cikin su wato izaka a wancan lokacin a hawazinawa kabilu ne wanda a cikin su sai da Halimatu Sadiya wacce tare ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su take to kuma bayan an gama fatahu Makka an ji an yaƙin Hunain to hawazinawa nan su aka yaƙa to aka yaƙe su aka samu ganima sosai aka kamo bayi da yawa aka kamo ganima sosai Lala ya jira sallallahu alaihi wasallam ko za su zo su ce gashi akan abin da ya shafi dukiyarsu da kuma abin din su a mayar musu kabila da alkhairi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya raina alkhairi saboda ya tashi a cikin su sun masa wannan alkhairi na shekara 2 ko 3 da ya rayu a cikin su to wannan ya jawo in suka tambaye kayan su to za ya ba su kayan su to ya basu zo ba har aka raba ganima bayan an raba sai ga sunan sun zo suka zo suka ce to mun zo ne a mayar mana da abin da aka karba a wajen manzo Allah sai kuna da zabi imma dai dukiyarku ya zama an da muku da ita amma da ƴaƴanku da matanku da waɗanda duk aka kama ribatattu su zama bayi imma kuma ya zama an da muku da wato iyalanku da matan naku da ƴaƴayen naku in ya so dukiya kuma kun rasa ta kuka ce su sun yadda su rasa dukiya ba komai a da musu da yan uwansu da aka kama to shi ya zama zala musu wannan alkhairi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma banda su din ba aka taba yi ba haka babu inda an kama kawai saboda manzo Allah shi komai nashi ne duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam kuma wannan jihadi da yakar duniya gaba daya ta dawo kan wato hanya kan turba Allah ne ya umarce shi wa qatil fi sabilillah saboda haka sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan baiwa aka mayar musu da ribatattun su to a wannan wa'atas sabyu fihi uqtura da'i wa da al-kufru qadraha was-siba'u wato wannan ribatattu sun zo su fihi a cikin wannan ribatattu uqtura da'i akwai yar uwan shan nono na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ake kira shaima'u wadda al-kufru qadarha was-siba'u wato kafirci ya sarayar da ya fadar da qadarha darajanta wasiba'u da kuma ribatota da aka yi a wajen yaƙi ya sar yadda darajanta fahabaha birran zala sai ya bata alkhairai masu yawa da wahamacin nasu har mutane suka tsammaci suka dinga cewa wato annasiba'u wannan riba cewa da aka yi mata hida'u ya zama kaman kaiwa amarya ɗakin ta fursunan yaƙi ce kuma aka zo ana girmama ta haka ana mutunta ta ana yadda ka san wata amarya ana lalamanta me take so a yi mata mutane suka yi wannan to wannan daga fursunan yaƙi kuma ta dawo kaman amarya wato yana daga cikin alkhairan da manzo Allah ya mata basatul mustafa laha min rida'i manzo Allah ya shimfida mata sallallahu alaihi wasallam mayafinsa ta zauna a kai ayi fadlin hawahu zakar rida wani irin fadla ne wanda wannan mayafin bai tattaro ba mayafin da ya rufe wanda ya fi wato mutan farko da mutan ƙarshe da aljanu da mutane ya fi kowa da kowa daraja farko da ƙarshe zahiri da baɗi sallallahu alaihi wa sallam wani irin fadla ne wannan mayafin bai tattaro ba babu yace faqadat fihi wa hay sayyidun faqadat sai ta zama fihi wato a wannan mayafin da take kai wa hay sayyidun niswa ta zama shugaban mata gaba daya inda nan ake tare waye kai ta to ba wanda ya kai ta والسيدات domin su shugabannin ma kansu na mata fihi ima'u idan suka zo wajen wannan mayafi sukan zama kaman bayi ne sai ga ta kuma akan mayafin kaga iya dai karrama da girmamawa sallallahu alaihi wasallam yace fasana zahfi zatihi wa ma'anihi yace kai abokin ta magana yace kai farin ciki ka yawatar da idon zuciyarka da idon tunaninka cikin zatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka dinga tunaninsa ya halitta manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam ya yanayin kansa ya goshinsa sallallahu alaihi wasallam ya fuskarsa take ya yanayin labbansa haɓaransa sallallahu alaihi wasallam ya yanayin hancinsa yake sallallahu alaihi wasallam ya kunnansa yake ya sajansa yake ya gemunsa yake sallallahu alaihi wasallam ya sakin fuskarsa yake sallallahu alaihi ya mu'amalarsa take annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma'anihi ka dinga tunanin cikin ma'anonin manzon Allah ta kyawawan dabi'unsa da kyawawan halittunsa sallallahu alaihi wasallam istima'an ka dinga sauraro in azzamiha itsla'u idan kallon manzo Allah sai ya wuya ta gare ka manzo zamanin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba mu zo ba saboda haka yanzu abin da yake kan mu shine mu dinga sauraron masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ma faɗa mana kyansa da kyan halinsa da kyan dabi'unsa da yanayin iya zamantakewansa sallallahu alaihi wa sallam da yanayin kyautarsa da kunyansa da alkhairansa sallallahu alaihi wa sallam ana faɗansa sai ka ji kaman ga ka gashi sallallahu alaihi wa sallam kana jin daɗi kana murna yace wamla'is sam'a min mahasina yumliha alaikal al-inshad wal insha'u yace ka cika jinka wato kuma yana cewa ka cika memorinka ka cika wayarka saboda waya ita ce kullun abun sauraron mu ko memorin mu shine abun sauraron mu kullun to ka cika jinka min mahasina daga kyawawan tadodin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yumliha alaikal inshadu wanda rerawa yake shiftan wannan abu a gare ka wal insha'u da kuma wato abuna fararwa sawa ya zama a kasida ne to ka saurara ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tarihin sa ne zube irin wannan wanda ake yi saurara ka ji waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kullu wasfin lahu lahubtada'ata bihi istaw'abal akhbara fadli akhbar al fadli minhu ibtida'u yace domin kowace sifa lahu ta manzan Allah ibtada'ata bihi da ka fara kace bari in yi yabo ko in fadi kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma tsabar hakuri na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma tsabar kyauta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma tsabar kunya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane to kowace sifa cikin sifofinsa idan ka dauka ka fara kace zaka yi ba to istaw'abal akbar al fadl minhu ibtida'u sai zanto wato fadla nashi sallallahu alaihi wasallam sai zama ka ta cika wato takaddu da fada da rubutawa da yabo ka ta cika takaddun kuma a sa'ad da kake kai sai ka tafi kamar yanzu ka fara dan ba abin da ka fada to sallallahu alaihi wasallam kai kamar baka ce komai ba cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana sai masu yabonsa suka san wannan masu yabonsa suna ganin egon Allah ka fada ko yanzu ba ku gani ne idan wani ya zo yi kasidansa kamar intahashi kamar daga ita bara saki amma idan wani ya zo ya buga sai ka ji kuma wanta kamar ma bai yi ba haka abun yake sallallahu alaihi wasallam to haka nan masu rubuce yace sayyidun shi manzo Allah shugaba ne dihukuhu tabassum wanda dariyarsa murmushi ne sallallahu alaihi wasallam wal mashyu al huwaina tafiyarsa kuma sannu sannu ne sallallahu alaihi wasallam cikin nutsuwa wa nawmul igfa'u baccinsa kuma baya zurfi idan ka san gengedi saboda yana baccinsa kan mai zai ga muku abin da ya faru sallallahu alaihi wasallam wato shi ainahu tanamu idanun suna bacci wala yana mu kalbu zuciyarsa ba ta bacci sallallahu alaihi wasallam saboda haka baccinsa igfa'u gengedi ne ma fi akhulqihi nasimu wala ghayru muhayyahu ar-rawdhu al-ganna yace annasimu iska mai dadin nan na safiya ko na asubahi ko na bakin kogi din nan mai kadawa ma fi akhulqi ba wani halayensa bane ba wani dabi'unsa bane dabi'unsa ne in ka ji iskan nan mai sanyi mai dadi ta kadan nan to halan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yace wala ghayru muhayyahu ar-rawdhul ganna yace dausayi wanda yake alganna mai cike da ni'ima da tsirrai masu kyau filayi wato flower masu kanshi masu kyau to wannan dausayi wala ghayru muhayyahu ba wani fuskar sa bane fuskar sa ce sallallahu alaihi wasallam rahmatun kullu shi manzo Allah rahama ne gaba ɗayan sa wa hazmun sannan kuma kiyayewa ne sallallahu alaihi wasallam wa azmun da kuma niyya ne mai karfin gaske sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka sa gaba shikenan kawai an gama sai an je karshen sa wa waqarun sannan manzo Allah yana da nutsuwa shine ma nutsuwar gaba daya sallallahu alaihi wasallam wa ismatun sannan manzo Allah yana da kiyayewa wa haya'u ga kunya ga abar kunya ya fi budurwa a ɗakin wato mijinta wato kunya sallallahu alaihi wasallam wato budurwa wacce aka yi aurenta sabuwar amarya na kai maka san tana da kunya musamman na da yace la tahullul ba'sa'u minhu urat sabari wato al ba'sa tsanance ba sa warware igiyan hakurinsa sai duk yadda tsanani ya yi tsanani to ba zai warware igiyan haƙurinsa ba sallallahu alaihi wasallam ba zai warware ba sallallahu alaihi wasallam wala tastakifuhu sarra'u sannan kuma farin ciki kuma ba rawarwar da shi to ai wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma wato ta inda ma irin waɗannan dubbara masu faru ba ka san yanzu kai farin cikin da an baka tsammani zai zo bane sai yazo shikenan sai ka ji gaba ɗaya ka kidi me saboda shi yanzu misali kawai sai wani sai ya turo maka miliyan 100 yace kuma wannan so min tabi nema kuma da Allah ya biya maka ma kujeran haji kuma juma'a da ta gabata ma akwai yar sababba ya aura maka kuma ga gida na Abuja ya sama maka ha to daren nan kan bacci zaka yi sai kaje to kai wannan kan wani irin abu ne kan sai ka wai da gaske ake dan Allah wannan abin to an yi ta ce maka wallahi da gaske ake ba da wasa ba ko yanzu kai niyya kaje iya fa ka koma gidanka kaga yau daren yau dai to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda irin waɗannan ba za su dame shi ba dama dai ya san komai har a tashi kiyama to akwai abu bako ne ba wani babu bako balle sai zai kidi mashi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma idan ba a sa din ne ma ya riga ya san karshen abin da sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk ba sa tasiri kansa to amma dai abun nan nan da abun da ake yabo anan wajen ana so mu yi koyi mu ma mutun ya sa Allah a ransa sai da duk tsananin da aka shiga kar mutun ya rabu da Allah sannan kuma duk farin ciki kare ma ya burge ka ko aka shi ya faɗa yi ko me yace yace la tafrahan bi an umin un imta wafra bi man an ama in agalta ita kar kai farin ciki ko kace zaka alfahari dan wasu ni'imomin da aka yi maka su kai alfahari ko kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima saboda ko wata ni'ima za ta bushe ai ki tabbar wanda ya maka ni'ima wanda haka idan mutum da ni'imar yake yin farin ciki sai zama da ta gushe kuma sai ya ji haushin kuma abubuwa ma amma da za inda Allah kake farin ciki shine shi kuma hayyul la ilaha illa raye ne wanda baya gushe ba tabaraka wa ta'ala to shi shine yace karumat nafsuhu wato ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karumat ta girmama fama ya khaturu su'un mummunan abu baya dantsuwa a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya taimake mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mummunan abu kare taba dantsuwa akan zuciyar mu in ya dantsu a baya to ya dantsu kare saki dantsuwa saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ala kalbi akan zuciyarsa wala fahasha hakanan abinki shi ma ba ya rasu a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka kuma idan mutum ya dage jara zuciyarsa insha Allah muna na abubuwa duka sai Allah ya kiyaye shi azman ni'matu lillahi alaihi fastaqalla lidhikrihi al'uzama yace ni'matu lillahi alaihi wato ni'mar wato Allah tabaraka wa ta'ala alaihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azuma ta girmama ai Allah yake cewa inna fatahana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara sai ce me wa yutimma ni'matuhu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza kaga Allah ya cika masa ni'ima sallallahu alaihi wasallam to shine yace fastaqallat saboda cikin ni'ima da Allah ya yi manzo Allah sai zama al'uzama manyan mutane wane kenan manyan fa wanda an je kololuwa wanda wane kenan to wayannan manyan fastaqallat suna zama kananan mutane da zikirin in an bace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk babba ne amma in manzon Allah baya wajen sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ba ma sai yazo wajen ba ambatonsa kawai da yazo wannan wajen wannan babban ya da kankani kuma saboda izza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jahilat qaumuhu alaihi fa aguda wa aqulihi limida abuhu igda'u yace kaumuhu mutanansa jahilat alaihi wato sun aikata masa aikin jahilci sun jahilce shi sallallahu alaihi wasallam suka masa wautar gaske su aga da sai rinsa ido wa akul hilmi ma abocin haƙuri da abu igda'u za ka samu tadarsa shine rinsa ido amma sa mummuna abu ya gani sai kaman bai gani ba eh ya kauda ido kai rinsa ido kaman bai gani ba wasi al'alamina ilman wa hilma manzala ya yalwaci dukkan alam dukkan halitta dukkan duniyoyi manzala ya sallallahu alaihi wasallam ya yalwace su da ilman wato ilimi wa hilman da kuma haƙuri sallallahu alaihi wasallam faha wa baharu manzala shi teku ne shi kogi ne wan al'aba'u nauyayen abubuwa lam tu'ihi ba sa gajiyar da shi sallallahu alaihi wasallam ai wato manzala izzata ta kai izza wanda ya karbi salati daga Allah ya karbi salami daga Allah ya karba daga mala'ikun Allah wanda ba wanda ya san arzikin sai Allah ya karba daga mutane da aljanu ya karba daga ruhanai la ilaha illallah kaga wannan bawa to dai ina ji shine kadai bawan ka sauran duk bayin sa sallallahu alaihi wal abdu haqqan wal anamu abiduhu shine hakikanin bawan Allah eh sauran halittu kamar bayin sa ne gaba da sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وبارك على خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم على علي حق تكريم دار ازمان بعد ربك ورب العزه عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين